Tun bayan lokacin da gwamnonin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya suka hadu tare da daukar kudirin yin aiki tare domin shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin, har yanzu ana samun rahotannin kai hare-hare a wasu jihohi, abinda ke nuna tsugunne bata kare ba. To sai dai kamar yadda wasu mahukuntan ke cewa suna kokarin magance matsalar ta hanyar daukar matakai daban-daban. Jihar Kebbi dake Arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin wuraren da bayanai ke nuna cewa jami'an tsaro na Banga na bayar da gagarumar gudunmuwa ga sha'anin tsaro, abinda kuma shugaban kungiyar Banga na jihar ta Kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya tabbatar.
Nasarar da aka samu in gaskiya local government waɗanda suke haddaban mutanen mu a kidnapping, mutanen mu sun gama da su. Kuna labarin waɗanda suka haddabi mutanen mu a Dankosagu su ma haka. A nan yankin Bunza Kalgo Arewa local government akwai wani jagoran bandit wanda yake jagorancin haddaban mutanen mu wanda ya kira Dogo Oro, shi ma mutanen mu sun gama da shi.
Bisa la'akari da hakan ne yasa gwamnatin jihar ta samar da babura 730 domin rabawa jami'an na Banga baya ga wasu motoci da gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro na gwamnati kwanan nan. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris lokacin da yake hannunta baburan ya bayyana cewa
wannan watan da muke ciki inda aka fito sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro mota 27, sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan Banga, domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha. Shi yasa mun ka ga ya dace shugabansu shi ma cikin rabin motocin da muka yi mun ba shi sabuwar mota Hilux, ba saboda ko yi ba, domin ya ji daɗin zagayawa a jiha yana ganin abin da mutanen sa suke.
Shugaban kungiyar Banga a jihar Kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya ce samar da baburan faduwa ce ta zo daidai da zama.
Su ne muke ta kuka a kai ne, saboda su 'yan banda su ne suke amfani da shi, kuma baburan da aka kawo waɗanda suka fi waɗanda banda suke amfani da shi ne.
Ko bayan waɗannan baburan, shugaban kungiyar ta Banga ya ce akwai tanadi da gwamnati ta yi musu.
Eh, kware a hakikanin gaskiya jiya an kira ni cabinet office na karɓi stock na wasu bindigogi. Jiya ne na kai su police headquarters domin sa kifin kafin su ma a raba su.
To ko wannan abun zai tasiri wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaro a jihar? Detective Awal Baladir Mi'iya masanin tsaro ne a Najeriya.
To wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙoƙari da hoɓɓasa da gwamnonin Arewa suke yi. Idan babu waɗannan jami'an tsaron na sa kai, to su ma jami'an tsaron gwamnati ba za su iya ba, saboda ba su da yawa, kuma ba a ko'ina suke ba, kuma ba lalle ne sun san saƙo da loko na kowane ɓangare ba. To wannan gaskiya zai taimakawa harkar jami'an tsaro kwarai da gaske.
Duba da yadda lamura ke tafiya a wasu jihohin Najeriya, inda siyasa ke yankane kane a cikin lamura, yasa masu lura da lamuran yau da kullun na fatar cewa kada a saka siyasa a cikin wannan lamarin ta yadda zai amfani jama'ar da aka yi domin su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.